Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce sojojin kasar sun samu nasarar halaka komandojin kungiyar ta ISWAP ne a daidai lokacin da suka tattaru a wani wuri da ke Alinwa da ke zirin tafkin Chadi ta bangaren arewacin jihar Borno. Brigadier General Bernard Onyeko da ke zama mukaddashin daraktan sashin aikace-aikace na hedikwatar tsaron Najeriya ya ce an cimma wannan gagarumin nasara ne a wasu harare da jiragen yakin Najeriya suka kai a cikin shirin farmaki na musamman mai take Operation Decisive Edge.
Kuma wani operation ne, dalilinsa suna akwai wurare waɗanda mun san cewa Boko Haram sun sassaka IED sun tare hanya ba yadda za a yi mutane na ƙasa su iya shiga. To shi sa muka yi lancin wannan decisive edge saboda mu tabbatar da cewa mun rusa waɗannan wurare gaba ɗaya saboda mu iya kare mutuncin ƙasarmu da kuma jama'anmu gabaki ɗaya.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar ke ƙarin bayani dangane da manufar shi wannan farmaki na Operation Decisive Edge. Brigadier General Onyeko ya ce an kai wannan farmaki ne biyo bayan wani rahoton sirri da aka samu na inda manyan komandojin na ISWAP ke taro tare da sauran mayaka, inda ake tsara kitsa kai hare-hare da makunar bakin wake na bai ɗaya a wasu sassa na jihar Borno. Al'amarin kenan da yasa rundunar Operation Lafiya Dole ta tura jiragen yaki aka yi wa wannan wuri kace-kace tare da kashe daukacin yan ta'addada a wurin. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Abayomi Gabriel Olonishakin ya kara tabbatar da cewar za a ci gaba da daukar matakan soji akan yan ta'addan. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na ganin irin wannan sabon yunkuri na rundunar tsaron Najeriya ka iya yin tasiri sosai.
To lalle zai taimaka sosai wurin nuna muhimmancin da ake ta kirar da ake ma su waɗannan wato rundunoni da nake cewa su daina bari sai an kawo musu hari su tare kawunan su ringa kai ma ainihin war inda waɗannan kungiyoyi suke su ringa kai musu hare-hare. To nan ne fa'in suna haka kila za a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen da ake yi a yankin. A taƙaice dai ya nuna tasirin kai ma irin waɗannan kungiyoyi hari a inda suke.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.